gari ya wai yau ba wani wai wai na san kun gane gayu na da kauraye arewa ku tashi ku sake layin wawaye ku biyo na baya ku shiga zuga na gwanaye manya mata
Yeah, my child.